Amsa Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 15 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bar Abuja zuwa kasar Belgium domin halartar taron shugabannin tarayyar Turai da na kasashen Afirka. To ko me ake saran tattaunawa a taron ga abinda mai magana da yawun fadar gwamnatin Najeriya Malam Garba Shehu ya ce.
Akwai abubuwa da yawa da ake cikin tattaunawa. Abubuwa da suke sun dangane harkar diplomasiya da zaman lafiya a duniya gabaɗaya. Za a tattauna akan waɗannan batutuka. In ban da wannan akwai abubuwa da suka shafi tattalin arziki.
To za ku ci ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa babbar jojin jihar Zamfara a Najeriya ta kaddamar da wani kwamiti da zai yi bincike akan laifukan da ake zargin mataimakin gwamnan jihar Barista Mahadi Aliyu Gusau ya aikata. Muna kuma tafi da rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kasar Rasha ta faɗa a yau Talata wasu dakarunta da ta jirgi a kusa da iyakar Ukraine za su koma tungayensu bayan sun kammala atisayensu na soja. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Rasha Igor Kodashenkov ya ce za a ci gaba da gudanar da gagarumar rawar daji a faɗin ƙasar, amma ya ce rukunonin yammaci da na kudanci sun kammala atisayensu kana sun fara komawa tungayen nasu, sai dai ba iya tabbatar da komawan sojojin nan da nan ba. Yayin da atisayen ke zuwa ƙarshe, sojojin kamar yadda suka saba za su yi tattaki zuwa bariki da suka fito, in ji kakakin. Rundunar gundumomin kudanci da da yammaci da suka kammala atisayen sun fara tattara kayansu a cikin jirage da kuma motoci. Wannan sanarwar na zuwa ne yayin da ake kokarin bin diplomasiya wurin warware mamayar da ake fargabar Rasha za ta kaiwa Ukraine. Shugaban Jamus Olaf Scholz ya je Moscow a yau Talata domin tattaunawa akan batun rikicin Rasha da Ukraine da shugaba Vladimir Putin, a lokacin da Jamus ke kira ga sasantawa cikin lumana. Kane ta yi kashedi cewa lamarin ka iya rincabewa a kowane lokaci. Ministar harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta faɗa a wata sanarwa cewa lokaci ya kai da ya kamata Rasha ta janye daga rikicin kada ta janye sojojinta daga kusa da iyakar Ukraine. Shugabannin Afghanistan masu tsaurin ra'ayin Islama suna shirin sake duban manufofinsu game da Amurka idan gwamnatin Joe Biden ta ki amincewa da dawowar kasar baki ɗayan kadarorinta na dala biliyan 7 da Amurka take tsare da su. Shugaba Biden ya bada umarnin shugaban kasa a ranar Juma'a da ta gabata cewa bankuna su ware dala biliyan 3 da miliyan 500 a cikin kudaden Afghanistan da take tsare da su domin taimakawa aikin jin kai a Afghanistan din. Sauran biliyan 3 da miliyan 500 za su ci gaba da zama a Amurka domin biyan jiyyar shari'a na Amurkawa da ayyukan ta'addanci ya shafa, musamman hare-haren da aka kai a ranar 11 ga watan Satumbar shekarar 2001 a Washington da birnin New York, wanda har yanzu kotuna ke aiki a kansu. Kakakin Taliban ya fitar da wata sanarwa a jiya Litinin yana mai cewa hare-haren na ranar 11 ga watan Satumba bai shafi Afghanistan ba. Kakakin ya ce idan Amurka ba ta sauya matsayarta ba, kana ta cika ba da takalar da take yi, hakan zai tilasta masarautar ta musulunci ta Afghanistan ta sake nazari akan manufofinta kan kasar. Kungiyar Taliban ce ke mulki a Afghanistan a lokacin da aka kai hare-hare na ranar 11 ga watan Satumban, kana ta baiwa Osama bin Laden mafaka, shugaban kungiyar ta'addanci ta Al-Qaeda, kana shirya kai hare-hare akan Amurka. Mamayar da Amurka ta jagoranci akan Afghanistan makonni bayan hare-haren ta hambarar da gwamnatin Taliban bayan ne ta ki amincewa da bukatar Washington ta mika bin Laden. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai sun ce akalla mutane 7 sun mutu ciki har da yara 2 a cikin wata fashewa da ta tada wuta a wani ginin gidajen kwana a kudancin Faransa a jiya Litinin. Jami'ai sun ce ana ci gaba da neman akalla mutane 2 da suka bata. Ministan harkokin cikin gidan Faransa Gerard Darmanin ya je inda abin ya faru, kana ya ce kimanin mutane 30 ne suke fama da rauni da kuma rudewa daga fashewar ta safiyar jiya. wani gidan rediyon yankin na France Bleu Roselin ya faɗa cewa fashewar ta auku ne a kasan wani gidan Benin mai hawa biyu inda ake sayar da abinci nan ne kuma wutar ta bazu zuwa gine-ginen da ke kusa da wurin mai shigar da ƙara a Perpignan Jean David Cavell ya ce tukunyar iskar gas ce ka iya tada fashewar amma har yanzu ana ci gaba da binciken musabbabin fashewar A jere tunin Prime Minister Canada Justin Trudeau ya yi amfani da dokar gaggawa da ba kasafai ake amfani da ita ba domin tunkarar zanga-zangar da masu manyan motocin dakon kaya suke jagoranta inda suka mamaye tituna a babban birnin kasar da birnin Ottawa da kuma wasu manyan hanyoyi kan iyakar kasar da Amurka Trudeau ya ce dokar gaggawar za ta baiwa hukumomi ƙarin ƙarfi da za su kama duk wani mai zanga-zanga kada su kwace motocin su na dakon kaya Karamar Prime Minister Canada kuma Minister Kudi Chrystia Freeland ta ce gwamnati za ta yi amfani da dokokin halatta kudaden haram ta auna shafukan tattara kudade ta yanar gizo da suke tallafawa da kudi wurin yin wannan zanga-zangar ta hana shige da fice. Masu zanga-zangar a motocin dakon kayan da wasu motoci sun taru a Ottawa makonni biyu suna nuna kin amincewarsu ga tilasta yin rigakafi akan masu motocin dakon kayan da wasu dokokin coronavirus. An buɗe wata hanyar Amurka da Canada a ranar Lahadi bayan kusan mako guda inda 'yan sanda suka kama mutane da dama. A ƙarshe, shahararren ɗan wasan tennis Novak Djokovic yana shirin janyewa daga manyan gasar zakarun duniya guda biyu idan har za a nemi sai ya yi allurar rigakafin COVID-19 kafin ya shiga kasashen da za su ɗauki bakoncin wasannin. Yayin wata tattaunawa da BBC a yau Talata, zakaran duniya a fannin wasan tennis na maza ya ce zai ci gaba da kalubalantar yin allurar rigakafin kana wata kasada ce yake dauka ko da kuwa hakan zai dalilin rashin shiga gasar sa na wasan da za a yi a Faransa da kuma wanda za a yi a Burtaniya wata guda bayan na Faransa din matsayar da dan shekaru 34 dan asalin kasar Serbia ya dauka na zuwa ne makonni bayan da ya samu matsala da jami'an migration na kasar Australia lamarin da ya hana masa lashe gasar Grand Slam wanda aka gudanar a Melbourne a Australia wata gagarumar gasa a shekarar 2022 yayin da aka maida shi kasar sa a wata sabuwa kuma akan batun COVID-19 tsibirin Cook ya samu gullar COVID-19 a karo farko Prime Minister kasar Mark Brown ne ya fada wa manema labarai a ranar Lahadi cewa wani da ya kai ziyara ne gwaji ya tabbatar da ya kamu a ranar Alhamis da ta gabata a tsibirin Rarotonga tsibiri mafi girma a cikin tsibirai 15 na kasar ta yankin Pacific ta kudu
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu tabo bangaren rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bar Abuja zuwa kasar Belgium domin halartar taron shugabannin tarayyar Turai da na kasashen Afirka karo na 6 domin tattaunawa akan batutuwa da dama ciki har da zaman lafiyar kasashen duniya tattalin arziki da kuma dangantakar diplomasiya Malam Garba Shehu babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya na daga cikin tawagar shugaba Muhammadu Buhari yayin wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ƙarin bayani akan ziyarar kafin su bar Abuja
taro ne na musamman da kasashen Turai wato European Union suka shirya da su da shugabannin kasashen Afirka wannan taro akan yi shi daga lokaci zuwa lokaci dan kyautata dangantaka a tsakanin bangarorin guda
kamar menene abubuwan da ake fatar zai tattauna kuma wace moriya ce Najeriya za ta samu daga wannan taron da za a yi
akwai abubuwa da yawa da ake shiri za a tattauna abubuwa da suke sun danganci harkar diplomasiya da zaman lafiya a duniya gabaki daya za a tattauna akan waɗannan batutuka in ban da wannan akwai abubuwa da suka shafi tattalin arziki za a tattauna yadda za a samar da kuɗaɗe don bunƙasa manyan ayyuka na samar da ci gaba a ƙasashe ci gaba dorewa gaba wanda yake ya shafi al'umma gabaki ɗayansu ba wai wasu a ware ba ci gaba kuma wanda ake fatan samu musamman wajen amfani da makamashi wanda yake mai tsafta mai lafiya kamar wato harkar sola dinnan banda haka akwai abubuwa da suka shafi al'adu da harkar ilimi da kuma sha'anin corona nan da yadda za a bunkasa ko yadda za a samar da sarrafawa da samar da ita kanta allurar rigakafi a kasashenmu na Afirka, wato ba tare da sai an siyo daga kasashen waje ba.
Da yake kayi magana makamashi da kuma ilimi, shin za a kawo tsoki ne na gudunmuwa ta kuɗi ko kuwa ta kayan aiki ko fasahar zamani ce za a yi amfani da ita a shigo da shi Najeriya da sauran kasashe masu tasowa?
To shi ka san wannan lambari na dumamar yanayi bane da yake gata ta ji sai akai dan a yi maganinsa. Yawanci kasashe irin namu makamashi muke amfani da shi wanda ana ganin cewa zamaninsa ya kusa kauce ba. Kamar harkar man fetur da kwal, kasashen Turai sun ci gaba kuma suna ta haɓaka waɗannan abubuwa. To lallai kuwa akwai matakai da kowace ƙasa ta ɗauka za ta cimma daga nan zuwa wani lokaci nan gaba, musamman wajen samar da makamashi kamar amfani da sola wajen ba da wutar lantarki har da sha'anin motoci da sauran daga jirgin ƙasa. Saboda haka ita za a tattauna waɗannan abubuwa, yaya su ma ƙasashen Afirka za a tallafa muku don su samu ci gaba wajen canja wato hanyoyin samun na makamashi zuwa hanya da ta dace da zamani da kuma dace da lafiya da kuma maganin tumamar yanayi.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. A Najeriya, babbar jojin jihar Zamfara a arewa maso yammacin kasar, Justice Kula Aliyu ta nada tare da kaddamar da wani kwamiti na mutum bakwai da zai gudanar da bincike akan laifuffukan da ake zargin mataimakin gwamnan jihar Barista Mahadi Aliyu Gusau ya aikata. Wakilin muryar Amurka Sani Shaibu Malamfashi na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Kwamitin wanda babban jojin jihar ta nada litinin din nan na da wakilai bakwai karkashin shugabancin babban lauyan gwamnati mai murabus wato Justice Haliru Tankusuba San, kuma Barista Ashiru Tahiru Safi a matsayin sakataren kwamitin. Cikin jawabin ta jim kaɗan bayan ta rantsar da su, babban jojin jihar Justice Kulu Aliyu Isa ta bayyana cewa bisa sashe na 188 cikin bakka na kundin tsarin mulki, ya zama wajibi gare ta ta kafa kwamiti mai mutane bakwai amintattu masu kyawawan halaye da ɗabi da rikon amana don gudanar da aikin binciken zarge-zargen da ake yi wa shi Deputy Governor. Saboda haka sai ta kira ga wakilan kwamitin da su haɗa kai aiki tare da tsaye da hankalinsu ga abubuwan da ke kunshi a cikin sanarwar korafe-korafen da ake yi wa shi mataimakin gwamna. A nasa jawabin babban lauyan gwamnati mai ritaya Justice Haliru Tankusuba ya bada tabbacin cewa za su gudanar da aiki da ke gabansu bisa tafarkin tsarin mulki tare da baiwa mataimakin gwamna damar kare kansa daga zarge-zargen da ake yi masa. Komi ɗan jam'iyyar PDP za su ce game da ci gaba da wannan batun sai ya dafi gwamna?
Abinda aka ce gajiya kotu shi lauyan APC an ce ya ja kunnen waɗanda yake kariya kada su fita hurumin abinda kotu ta bayar na court order. Ya ba da ka'ida cewa an aiko shi da sammaci amma ran juma'a shi lauyan APC bakwai ga wata yana da kara mashi sati guda kwana 21 wata guda. To amma waɗannan maganganu su ne suke son su yi amfani su kore abinda ita kotu take tabbatar da shi cewa har yanzu akwai hana kada su yi wani abu akai. To amma ita Chief Joy Tabris
Alhaji Shettima Rangiya sakataren jam'iyyar PDP a jihar Zamfara na nemi jin ta bakin kwamishinan shari'a na jihar Zamfara Barista Junaidu.
To abin da ke faruwa kusan wata bakwai da ya wuce an zo an nemi abin da aka ce ma interim injunction ta expert ta wani rukun da ake yi ga kotu ba tare da wanda ake kara ya sani ba cewa ga wani abu ya taso da gaggawa muna neman a gaje mu don karan abin faruwan da ba a so. An zo a Abuja an nemi wannan umurni ko ta ba da wannan umurni da tsara wannan umurni sai shi kawai yake yi da yayin sai wannan umurni ya bi iska dole a zo a mai matsaya a kira abokan shari'a a cewa to ga abinda abokin shari'a kuke bukata cewa yana son a dakatar ku da yin kaza ku faɗi ya faɗi ko sai ki hukunci. Amma kotun koli tana jira sai ta ce da zanan an ba da wannan umurni na wucin gadi to sai shi sai da ya sai shi ya kare shi kine ya daska ya gama. To in ka lura abin da balon ke faruwa a cikin jihar Zamfara ban ci an ba da wannan umurni na wucin gadi an dauki wata nima sai ba a yi komai ba lauyan bangaren gwamnati ya zo ya shigar da koki gaban kotu a hadu ba a ganin lokacin da aka yi magana umarnin nan ya riga ya wuce ba a yi komai ba kotu ba ta yi komai ba don haka ga tunda kowa ya san cewa umarnin nan ya iska ya wuce sai aka bar abin da aka yi to bangaren mataimakin gwamnati su kuma da jam'iyyar PDP ganin majalisar ta cigaba da abin da take yi sai su gano cewa lalle suna bisa ruwa fa bari su dawo kotu su nemi a dakatar sai suka zo shigar da korafi a gaban kotu ranar alhamis cewa suna roƙon da gaugawa kotu ta dawo da wancan tsohon hukunci ta bayarwa na cewa kada majalisa ta cigaba da magana cige mataimakin gwamnati kuma dama abin da ke farkon harko ba abin da an kawo na magana cige mataimakin gwamnati take dace ko aka aika mishi ba wai nusu bane magana cige ba
commissioner shara ta jihar Zamfara barista Junaidu Aminu Kaura san shaib malafashi mura Amurka da ka gusau a Najeriya
to madalla a gaida sani shaibu malafashi da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga rahoton mu na musamman
A yanzu haka dai sama da mutane 10,000 ne da suka fito daga karamar hukumar Mariga ta jihar Niger Nigeria ke zaman gudun hijira a sakamakon yadda yan bindiga suka tarwatsa su daga garuruwan su bayanai dai sun nuna cewa sama da garuruwa 300 ne suka zama kangayi a sakamakon wannan tashin hankali na yan ta'adda dake aukawa jama'a a wannan karamar hukuma ta Mariga mai iyaka da jihohin Zamfara, Kaduna da kuma jihar Kebbi a yanzu dai waɗannan dubban jama'a da suka bar mahallan nasu suna zaman gudun hijira a garin Kwantagora al'amarin da yasa masu ruwa da tsaki akan sha'anin al'amura a karamar hukumar ta Mariga suka kaddamar da neman taimakon agaza musu tare da gudanar da taro domin neman gano sabbin hanyoyin da za a kai ga daukar matakin shawo kan wannan al'amari kwamishinan matasa da wasanni na jihar Niger barista Abdul Malik Sarkin Daji wanda dan asalin wannan karamar hukuma ne yayi karin haske akan garuruwan da suka zama kangayi a yankin na Mariga
abun nan ya ci taba mu sosai dan yau kasan Mariga local government in ka dauka sama da gari kusan 70 zuwa 75 sun riga sun tashi to ga masu gudun hijira a ko ina to ba mu son mutanen mu su daga yara su zama maroka su zama kaskantattu sai sa muka kira wannan taro domin mu tattauna mu ga hanyar da zamu bi mu da Allah ya mu rufe asiri wani hanya zamu bi mu ka gudun mu ba shi ya abun da Allah ya hore mana mu maka musu mu tallafa musu mu tabbatar da basu daga yara ba
amma abin da kuke ganin za a yi domin tare waɗannan mutane da ke fitowa da bindigogi a wannan karamar hukuma
eh to wannan ba za mu bayyana ba kaje zauren taro sun ba da shawarwari za mu kuma hada wannan shawarwari duka suna da muhimmanci mu gabatar a gaban mai girma gwamna kuma mun tabbatar da zai taimaka ma jami'an tsaro a bisa abubuwan da muka tattauna a yau
yanzu kuna da adadin yawan garuruwan da babu kowa a karamar hukuma mari
a kware da gaske in ka dauko daga bakin Okuru kaje Ubaru kaje Makici kaje Maruba kaje Galma kaje Kurigi zuwa Dogon Dawa zuwa Madumbu Farau Kwawu Faradoka Gidan Dan Daudu Kwanan Balabuzu Kuyimo Kunyo Mazame Kacihu zuwa nan Inkwai Eka da dai sauran garurukan da sunan duka yana iya kawo maka amma lokaci ba zai bari ba duk wannan garuruka da lissafa maka babu mutum na adam daya na kware da ke wannan wurin gaba ɗaya wannan ya ci adda sun riga sun fatattike su sun bar wannan wurare nasu
a taron dai kwamishina Abdul Malik Sarkin Daji ya bayar da gudunmuwar naira miliyan 10 domin taimakawa waɗannan ƴan gudun hijira
ni a matsayina na wakilin ku a gwamnatin jiha a matsayina na kwamishinan wasanni da matasa na jihar Niger na fi kowa damuwa da wannan bala'i da ake ciki dukkan ku da kuka taru a nan haka nake samun kira wani ma sai kira da ya ce ga sunan ga sunan ga sunan in na rasa abin da zai ce mishi sai ya ce ga rayuwar zuwa domin shi ya kira ni yana gani ya samu sauki ni kuma da ni ke magani wannan al'amari da haka bai faruwa don haka na ware kuɗi a madadina na kaina kuma na gwada su a nan naira miliyan 10 na ba da kuɗi hawa
ko a cikin makon da ya gabata dai waɗannan ƴan bindiga sun yi awan gaba da hakimin garin Bobi da ke yankin na Mariga ga dai abinda wasu daga cikin mazauna garin ke cewa a lokacin da suka halarci wannan taro
suna Yakubu Safiyanu Bobi a kwanaki ko lokutan baya dan Bobi bai san dan bindiga ba sai dai ga wanda ƴan bindiga suka guru to da za a zo gaba ɗaya sai aka ci garin da yaki an dauki hakimin gari an dauki ɗiyan kanin shi an dauki wasu daiku
yanzu hakimin yanzu yana can
ba ma
wani me sunan hakimin Bobi
sunan shi Alhaji Ibrahim Aliyu
har nan fa da shi suka zo suka dauke
yana kofar gida ya dawo daga kwantagure kenan yana zanna ɗan mintoci kadan to mu musan rayi ba sai dai labarin su sai ga sun shigo cikin gari
sunana Hassan Saidu Bobi kuma muna bukatun takamaimai ta kawo mana mafol a garin Bobi sannan kuma muna bukatun a kai mafol a garin Ukuru dan tunda abin da abubuwan ga da ya faru har yanzu babu wani jami'in tsaron da ya tako officially ya zo garin Bobi yayi muna jaje ko ya ce muna wani abu
taron dai wanda matsalar rashin tsaron ya hana a gudanar da shi a karamar hukumar Tamariga Alatilas aka karkatar da akalar shi zuwa garin Kwantagorar ya kuma samu halartar shugabannin kungiyoyi masu zaman kansu da kuma kungiyoyin addinai sannan da sarakunan gargajiya da ma shugabannin jam'iyyun siyasa daban-daban ga ma dai abinda wasu daga cikin mahalarta taron ke cewa
sunana Pastor Arinze Joseph Ekwalo saboda haka gaskiya nayi matukar jin dadi na kiran wannan taro domin neman mafita na cikin wannan matsala da muka tsinci kanmu a ciki.
Ya girman rashin tsaron ne yake a wurin ku ga mai.
Ai wannan matsala ranka dade ba a ma misalin shi domin abun ya kai inda ya kai wannan yaki ne kadai ne za a ce ya fi shi. Amma in ba haka ba gaskiya duk inda ake tunani wannan matsalan ya wuce mu.
Wani hali jama'an wannan yanki suke ciki?
Gaskiya halin da jama'an nan suke ciki na farko da waɗanda suke gidajensu suna cikin halin ɗarɗar babu kwanciyar hankali sannan waɗanda aka kora daga gidajensu su ma suna cikin wani hali na niyasu sannan uwa uba waɗanda ke hannu waɗannan mutanen ba su da tabbas na rayuwarsu sai da abin da Allah ya yi.
Sunana Honorable Abbas Adamu kasuwan Garba da shugaban karamar hukumar Narita Mariko. Domin ina mai tabbatar maka halin da karamar hukumar Narita take ciki a yanzu. Gidajen da garuruwan da suka rage waɗanda kawai suke a kan titi ne daga Bobi kasuwan Garba ta wannan tsallaken district guda biyu Wamba sai Wamba. Duk ƙauyukan da ke cikin wannan manyan garurukan aƙalla ƙauye za a samu 300 babu ko ɗaya ba mutum ko ɗaya babban matsalan da ke ciki ma mutanen wannan ƙauyukan sun taso ba shiri abincinsu yana can suturansu yana can sun baro ma waɗannan tsageru iyaka suke ganin dama su yadda suka yi da shi wanda ya matsu da yunwa ya nufi ƙauyukan nan domin ya samu abin da ya ɗebo daga gidansu domin ya samu abin da ya ciyar da iyalinsu sai dai mu samu labarin an riƙe shi.
Sunana Alhaji Aminu Musa Gobi shugaban jam'iyyar APC ta arewacin jihar Niger. Ƙaramar hukumar Mariga a yanzu babu gida 20 gari 20 takamammen inda ake sallan juma'a cikin kwanciyar hankali cikin natsuwa babu gari 20 da ke kwana su tashi tare su samu awa 20 suna ko awa 5 suna bacci kullun cikin tarnaki da tashin hankali a yanzu abun nan ya mamaye ƙaramin hukumar Mariga yau suna nan gobe suna can jibi suna can ba tare da waɗannan mutanen ba zaka ci mu wannan group din daban wannan group din daban gaba ɗaya sun mamaye ƙaramin hukumar Mariga
batun da cewa sojoji sun auka ma yan fashin dajin na Mariga ba gaskiya bane ko meye
to ni wallahi ma a bakin ka nake ji cewa sojoji sun auka ma yan fashin daji ni na sani ni a ƙarƙashin committee din mu da muka kafa na sarakuna wanda nake jagoranta muka yi da notin kuɗi naira miliyan 1 muka kai ma komanda sun dai zagaya daga kamfanin Bobi zuwa ta gina amma ba mu da tabbacin cewa sun shiga wuraren nan sun ma yi aikin amma yanzu cewa sojoji sun afka ma yan fashin daji har yanzu babu wani takamaiman labari saboda mu gansu ba.
Bayanin da shi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kenan bai fara tasiri ba a wannan.
Har yanzu ban ma san maganar da ya muna tasiri musamman a jihar Niger ba saboda matsaloli ne da suka kewaye jihar Niger musamman arewacin jihar Niger.
Kawowa lokacin hada wannan rahoto dai garin na Kwantagora na ci gaba da tumbatsa da jama'a musamman mata da yara kanana da ke tserewa daga kananan hukumomin Mariga da kuma Magama a sakamakon hare-haren waɗannan ƴan bindiga. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Ai ba Irin yanda ta wakana kenan karshen makon da ya gabata hilin kokowar gargajiya na bumbirin yamai inda aka sake nemeta abinda ya wakana wata guda da ya gabata a karon karshe na karo na 42 na takobin kokowar gargajiya na jamhuriyar Niger inda a wancan karon gaban shugaban kasar jamhuriyar Niger Bazoum Mohamed dan kokowar jihar Dosone Isaka Isaka ya turmushe Aibu Hassan na jihar Maradi sai dai a wannan karon kogo ne ya birkice da mujiya inda Aibu Hassan na Maradi ya hankade Isaka Isaka na Dosu a karon karshe na Kofi Artel wanda ya zo ko a matsayi na uku shine Zakiru Zakari na jihar Tawa yayin da Rabiu Kankura na jihar Agadez ya taho a matsayi na hudu ɗan wasa 16 ne na kokowar gargajiya na jahohi 8 na jamhuriyar Niger suka shiga wannan kwamfalar ta takobin Artel ta wannan shekarar ta bana kenan ɗan wasa biyu a kowace jiha a wasannin kofin hukumar kwallon kafa ta nahiyar Africa CAF ko CAF Renaissance Sportive de Barkan da kasar Morocco ita ce tawa Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta jamhuriyar Niger cibiyar da uku a kasar Morocco a rukunin D yayin da Simba Sport Club da kasar Tanzania ta kakkabike ASEC Mimosa ta kasar Cote d'Ivoire ko Ivory Coast da ci 3-1 a wannan rukunin na wasannin kwallon kafa na CAF ko kuma CAF na Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta babban birnin Yamai a rukunin D RSB Barkana ta kasar Morocco ce ke kan gaba da maki 3 sai Simba Sport Club da kasar Tanzania da maki 3 ita ma sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta wambrin mai jamhuriyar Niger da ASEC Mimosa da Abidjan Cote d'Ivoire da basu da maki ko guda zo ke yanzu a ranar 20 ga wannan wata na Fabrairu ne idan Allah ya kai mu ASEC Mimosa ta kasa Ivory Coast za ta karbar bakuncin RSB Berkane yayin da a babban birnin mai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ke karbar bakuncin Simba Sport Club ta kasar Tanzania idan ku muka leka a kasashen Turai ana can yanzu haka ana gab da tashi a karo da karo sai dan rago na wasannin Champions League na club inda su kasance zakaruwar kasashen su a nahiyar Turai tsakanin Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa da Real Madrid ta kasar Spain ko kuma Spain yayin da Sporting Club ta kasar Portugal ke can tana karawa da Manchester City ta kasar Britania ko Ingila sai kuma gobe Laraba idan Allah ya kai mu Bayern Munich ta kasar Jamus na goga da Salzburg ta kasar Austria yayin da club din Inter Milan na kasar Italia ke karbar bakuncin Liverpool ta Britania ko Ingila Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
to Maryama ta kace Kasar Russia ta faɗa yau Talata wasu dakarunta da ta jibge a kusa da iyakar Ukraine za su koma tungayen su bayan sun kammala atisayin soja. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Russia Igor Konashenkov ya ce za a ci gaba da gudanar da gagarumar rawar daji a faɗin kasar amma ya ce rukunonin yammaci da na kudanci sun kammala atisayin su kana sun fara komawa tungayen nasu sai dai ba iya tabbatar da komawan sojojin nan da nan ba. Shugabannin Afghanistan masu tsaurin ra'ayi Islama suna shirin sake duban manufofinsu game da Amurka idan gwamnatin Joe Biden ta ki amincewa da dawowar kasar baki ɗayan kadarorinta na dala biliyan 7 da Amurka take tsare da su. Shugaba Biden ya bada umarnin shugaban kasa a ranar Juma'a da ta gabata cewa bankuna su ware dala biliyan 3 da miliyan 500 a cikin kudaden Afghanistan da take tsare da su domin taimakawa aikin jin kai a Afghanistan din. Sauran biliyan 3 da miliyan 500 za su ci gaba da zama a Amurka domin biyan diyyar shari'a na Amurkawa da ayyukan ta'addanci ya shafa musamman hare-haren da aka kai a ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001 a Washington da birnin New York wanda har yanzu kotuna ke aiki a kansu. A ƙarshe jami'ai sun ce akalla mutane 7 sun mutu ciki har da yara 2 a cikin wata fashewa da ta tada wuta a wani ginin gidajen kwana a kudancin Faransa a jihar Litinin. Jami'ai sun ce ana ci gaba da neman akalla mutane 2 da suka bata. Ministan harkokin cikin gidan Faransa Gerard Darmanin ya je inda abin ya faru kana ya ce kimanin mutane 30 ne suke fama da rauni da kuma rudewa daga fashewar ta safiyar jiya.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki ba dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Juna Gwaisham wadda ta hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya.